Everybody knows that Nigerians are suffering. Even with the increase, the supply is not even there. And therefore, we are calling on the federal government to immediately reverse. Otherwise, there is no going back.
Wani jagoran kungiyar kwadago ta Najeriya kenan a jahar Bauchi dake arewa maso gabashin Najeriya wanda yace sanin kowa ne ɗan ƙasa na cikin wahala kuma ƙarin da aka yi ba a samun wutan yadda ya kamata yana mai kira ga gwamnati da ta koma kan farashin da don kuwa ba gudu ba ja da baya da matakan gaba da za su dauka idan gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba. A birnin tarayya kuwa shugaban kungiyar NLC a matakin ƙasa Joe Ajero ne ya jagoranci zanga-zangar rashin amincewa da ƙarin kuɗin wutar lantarkin da aka yi a shalkwatar hukumar kula da sha'anin wutar lantarki dake Abuja. Yan Najeriya daga shiyoyin ƙasar kama daga Kano, Filato, Bauchi, Kaduna, Niger, Lagos da dai sauransu sun ce lallai kungiyoyin sun rufe ofisoshin discourse amma basu ga wani tasiri da zanga-zangar yayi a ƙasa ba kamar yadda za ku ji a bakin wani mazauni nan jahar Kano.
Wato impact din gaskiya babu wani abu tunda mutane basu ba su goyen baya bane daya. Na biyu sun yi limiting kansu ne offices na Kitco kuma da suka je wajen ma kamar picketing suka yi na wani dan lokaci ko a dan sa ganye a dan yi waki-waki. Mutane basu ma damu ma da abin da ake yi ba gaskiya. Bai tasirin da su kansu kai tsammanin zai ba.
Sai dai sakataren tsare-tsaren kungiyar NLC Comrade Nasir Kabir ya ce
zan ce alhamdulillah wannan zanga-zanga ya yi tasiri ko makaho dai ya zo wannan guri ko yake Abuja da sauran jihohi ya san wannan abu ta yi tasiri. Dama wannan hukunci ne da muka dauka cewa mun ba gwamnati wa'adin kwana uku da lallai sai an cire wannan zalunci da aka yi wa 'yan Najeriya na karin wannan wuta. To amma sai ya zamana har abinda ya kama ijiya bamu ga abinda ya canja ba. To shi yasa yau muka zunduma wannan zanga-zanga na ƙasa baki daya inda duk wani ofishoshi da kika sani na wutar lantarki a 'yan Najeriya sun shaida mun tsaida duk wani harkokinsu most especially NERC din nan duk mun rufe su kuma babu wanda ya aiki. A ina mai tabbatar mu 'yan Najeriya cewa wannan abu ba karamin gagarumin nasara yayi ba tunda ita gwamnatin ai ta san me muke nufi kuma sun ga wannan zanga-zanga ta lumana ne amma ko mun jaye duk ma'aikatanmu ko mun tabbatar da cewa babu inda akai aiki to haka kuma za mu ci gaba da wannan abu sai dai idan wannan hukuma ta fito ta jaye wannan zalunci da aka yi ma mutane wanda idan muka yi shiru ba mu san nan gaba me za a tashi a ga 'yan Najeriya ba.
Mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kuma shugaban kamfanin kasuwanci da zuba jari na GITC Malam Baba Yusuf ya ce tasirin da kungiyoyin NLC da TUC ke yi ya ragu kwarai.
Magana zanga-zanga da kungiyoyin kwadago na NLC da TUC suka yi a yau don game da neman dakile wannan karin kudin lantarki da ma'aikatan da suke bada kudin lantarki a ƙasa suka yi. Za mu gani amma yawanci mu sani cewa tasirin NLC da TUC ya ragu kwarai da gaske a shekaru da suka wuce zuwa yanzu saboda ana zarginsu da haɗa kai a bayan fage da gwamnati idan suka yi wannan kurari daga baya ana ganin sukan ɗan yi samu wata 'yar yarjejeniya ta bayan fage wasu ma har ana zarginsu da karɓan wasu kuɗaɗe sai su shuru kuma abin ya zo ya wargaje shi dai talakan Najeriya ci gaba da wahala. Saboda haka su dai NLC da TUC ina kira gare su kada su bari lokaci ya kai zummar al'umma su gaji da su a rena su gwamnati kuma ta ga ta gama sa su a cikin wani hali na ba za su iya ɗaukan maganar su ba kuma a wani ɓangaren ana ganin suna sa hannun su harkar siyasa saboda haka a siyasance sun ɗauki wani sahu shi ma yana kawo musu tsaiko.
Idan ana iya tunawa gwamnati ta sanar da janye tallafin da take baiwa ɓangaren wutar lantarki da kuma ƙarin farashi akan tsarin bandeji ne a farko-farkon watan Afrilun lamarin da kungiyoyin kwadagon suka nuna rashin goyon bayan su akai ya kai ga fara zanga-zangar na yau Litinin a fadin kasar. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.